I dream, a little dream of you, yes, a tiny dancer in a field of blue. Like a Tom Tchaikovsky plays the bass, come on slow. Your raven hair makes me mad, and the insane style that makes me laugh. The California dreaming and the Mississippi smile that makes me come on slow. It's trying to be real cool and soft, so I won't take a chance turning you off. Watching how you operate when the chips are down, it makes me come on slow. It isn't that I really want to make it all come true, maybe if I had a chance to be in love with you. Watching how you operate when the chips are down, it makes me come on slow. With your eyes so blue, like a song Tchaikovsky plays, a band and I'm so lonely. The raven hair, it makes me mad, and the insane style that makes me glad. The California dreaming and the Mississippi smile that makes me come on slowly. It's trying to be real cool and soft, so I won't take a chance turning you off. Watching how you operate when the chips are down, it makes me come on slowly. It isn't that I really want to make it all come true. Maybe if I had a chance to be alone with you. Watching how you operate when the chips are down, it makes me come on slowly. Da 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 da